بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله safiyar asabar 18 ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 75 cikin jerin gedarsa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ahmad ibnu amr ibnu abi asim rahimahullah wanda ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan littafi nashi na ɗaya daga cikin usul abinda suke madogara kuma manazarta wajen fahimtar aqidar magabata na ƙwarai malam yana ci gaba da yi mana tattaunawa Allah ya saka mishi alkhairi ya gafarta masa a cikin babin da ya kira shi da suna ismu man sabba as-sahabati as-sahabata radwanullahi alaihim zanubin babin da ke bayani akan zanubin wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya kara musu yarda ga baki ɗayan su zamu tashi a lambar tarjuma ta 1128 inda malam yace haddathana Abu Yahya Muhammad ibn Abdurrahim qala haddathana Khalaf ibn Tamim qala haddathana Abdullah ibn Sari wa kana min as-salihin am Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره وإن فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مالين يتي دقى أبو يحيى محمد ابن عبد الرحيم شيكما دقى مالم خلف ابن تميم ابن مالك البجلي shi kuma daga Abdullahi ibn Sari al-Antaqi az-Zahid yace wa kana min as-salihin wannan daga cikin bayin Allah masu ibada am Muhammad ibn al-Munkadir daga banan Muhammad ibn al-Munkadir Abdullahi ibn Sari dinnan da'ifi ne duk da ibada sa da aka ambata ya samu irin matsalar da galibin salihai suke samu Allah ya gafarta masa a wajen riwaya salihai sukan samu matsala na wato rauni wajen rike riwaya saboda shagaltuwarsu da ibadoji din an Jabir ibn Abdullah qala daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Jabir yace qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza la'anat akhiru hadhihi al-ummati awwalaha idan aka wayi gari mutanen karshen zamanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zagin mutanen farko wato wanda yazo daga baya a karni na 7 a karni na 6 a karni na 15 karni na 14 wani wanda bai san matsayin nagartar imaninsa daga rashin ta ba ya dinga bude baki yana zagin mutanen kirki cikin al'ummar farko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko iyalan gidansa ko matansa ko wanda suke ahlul baiti ko wanda suke halifofi ko malamai cikin sahabbai ko tabi'ai ya zama ba shi da hankalin daga musu kafa ba shi da kunyar shiga cikin mutuncin su sai yace fa man kana indahu ilmun falyudhhiruhu to lokacin da wanda yake da wani ilimi ragowar ilimin annabta to ya fito ya bayyana wannan ilimin dan datse girma waccan banna da yakatta fa inna katamal ilmi ka katame ma anzalallahu ala muhammadi wanda zai koye ilimi musamman irin zamanin bukata irin shi sanda bidoyi suka bayyana kamar wanda ya koye wato abinda aka aiko ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kaman wato malaman Yahudawa da Allah ya tume su cewa suna koyewa abin nan abinda Allah ya aiko wannan isnadi yana da rauni saboda wancan Abdullahi ibn Sari da kuma inqita'i tsakankaninsa da tsakanin Muhammad ibn al-Munkadir wallahu a'lam wa haddathana Abu wa haddathana Asid ibn Asim al-Asim qala haddathana Amir ibn Ibrahim an Yaquba al-Laythin am Mujahid an ibn Abbas an Ali qala tafarraqat al-yahud ala 71 firqa والنصارى على 72 فرقة وأنتم على 73 وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع أو الشيعة وأن إسنادي daga Asid ibn Asim al-Asfahani. Shi kuma yace haddathana Amir ibn Ibrahim, Amir ibn Ibrahim ibn Waqid al-Mu'adhdhin, wato ladanin garin Asfahan, bararren bawa ne na Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Shi kuma yace daga Yaqub, wannan Yaqub ibn Abdullah al-Qummi ke. Shi kuma Yaqub yake cewa Al-Lays, Lays huwa ibn Abi Sulaym, wanda mai rauni ne, malamai sun taru sun hadu akan rauninsa da ikhtilatinsa, inda kai shi a cikin isnadi, to wannan isnadi zai zama yana da rauni. An Mujahid, shi kuma yace daga Mujahid ibn Jabal, malam Mujahid Allah ya gafarta masa, yace an Ibn Abbas, daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abi an Aliyin, daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib qala, Sayyidina Ali yace tafarraqatil yahudu ala 71 firqa, yahudawa sun rabu gida 71, wan nasara ala 72 firqa, kiristoci da sun rabu gida 72, wa antum ku muslimi ala 73, za ku rabu gida gida uku, wa inna min adalliha 73, daga cikin mafi muni mafi bata, wa akhbathiha mafi bata a cikin kungiyoyin, man yatashayyu, yace akwai ɗan shi'a aw shi'a, mai yin shi'anci ko kuma ɗan shi'a. Wannan isnadi ne mai rauni, saboda haka wannan ƙarin da yazo zai zama shine mai raunin kenan. Amma asalin hadisin, hadisi ne sahihi, ya wuce a can baya, mun karanta shi a can baya farko-farkon littafin, tun tsakankanin lamba ta 63 zuwa lamba ta 70 a can farko, da bayani akan me ake nufi da waɗannan ƙa'idojin. To wannan ƙarin da yazo cewa gangawa wancan ya zo ya faɗi mafi alkhairi ne a ciki wanda ta tsira, don kuma an faɗi mafi sharri. Kuma za mu lura cewa wannan riwaya ce mawqufiya, Sayyidina Ali ne yake maganar, saɓanin riwayoyin da muka ji a baya wanda suke marfu'ai ne daga sahabbai mabambanta zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Ya wannan abin da ya kawo ta anan shine sharrin da ke tare da su, shine zagin magabata ne. Su ɗan shi'a suna cikin dawa'i da suka shahara da zagin sahabbai, ba su kaɗai ba ne. Akwai ɗan shi'a, akwai nasiba, suna zagin sahabbai, tunda Ahlul Bait su ma sahabbai ne. Akwai mu'tazila, akwai khawarija, duk wannan suna zagin sahabbai, amma su ɗan shi'a ya zame musu shi'a. Wannan shi ne asalin addininsu, ana cire shi daga addininsu, da kuma ya wargaje. Shi yasa in an zo sai ka ga ana ambata kamar su kaɗai suke. Kuma za ka yi ƙara a wannan zamanin ma da akwai ‘yan boko wanda suke tuhuma wasu abubuwa da musulmai na farko suka yi, suna ja'in ja da su, suna ganin cewa ba daidai ba ne, waɗanda suke rubuce-rubuce ko suke yaɗa kasusuwa da irin wannan manufa, akwai su a yanzu ma. Qala haddathana Abu Sa'id al-Ashaj, qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar an Yahya ibn Sa'id qala samitu Ali ibn al-Husayn yaqulu ya ahli al-Iraqi ahibbuna li hubb al-Islam fa wallahi innahu zadu hubbukum bina hatta sara innahu zada hubbukum bina hatta sara shaynan. Abu Sa'id al-Ashaj sunan shi Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn bisat, daga Abu Ahmad Abu Khalid al-Ahmar, shi kuma daga Ibn Sa'id al-Ansari kenan. Shi kuma yace samitu Aliya bina al-Husayn, naji Ali dan Husaini dan Ali dan Abu Talib kenan. Ya kula yana cewa ya ahlul iraqi, ya ku mutanen iraqi, ahibbuna li hubbil islam, ku so mu irin san da musulunci yace ku yi mana. Fa wallahi, shi na rantse muku da Allah, innahu zada hubbukum bina, kaunar da kuke mana ta ƙaru ta yi yawa ta wuce geji, hatta sara shainan, har ya zama shainan, ya zama bala'i, ya zama mana jarabawa. San da ƴan shi'a suke tutiya suna wa Ahlul Baiti ta san ya wuce haddin shari'a, ya wuce haddin ɗabi'a, ya wuce haddin addini, har ya zama matsala, har ya sa wasu wanda suke ba su san ya abin yake ba har su dinga jin haushin ma Ahlul Baiti din, su ne nasiba. Wannan isnadi ne sahihi. Wannan Ali ibn al-Husayn shi ne Zainul Abidin, jikan Sayyidina Ali, Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. وحدثنا أبو سيد الأشج قال حدثنا أبو غنية قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق الشيباني عن القاسم ابن عوف الشيباني قال قال علي آه قال علي ابن حسين هو جاءني رجل من أهل البصرة فقال ما جئت حاجا ولا مؤتمرا قال قلت فما جاء بك قال جئت أسألك متى يبعث علي قال قلت يبعث يوم القيامة وهمه نفسه وانا ما رجع أبو سيد الأشج إن شاء الله مكجي أبلاي بن سعيد Abdullah ibn Sa'id ibn Hussein ya rasul 157 zuwa ga Ibn Abi Ghaniya shine Abdul Malik ibn Humayd ibn Abi Ghaniya al-Asfahani ya rasul 161 shi kuma daga babansa shine Humayd ibn Abi Ghaniya din an Abi Ishaqa al-Shaybani daga Sulaiman ibn Abi Sulaiman Fayruz kenan Abu Ishaqa al-Shaybani an al-Qasim ibn Auf daga al-Qasim ibn Auf الشيباني قال علي بن حسين يسي دي علي بن حسين ان ده aka ambata zain al-abidi wanda al-safin da suke yi na a'imma guda 12 suna cewa shine na hudu mutune da ake buga misali da shi a wajen hakuri da dattaku da taka tsantsan ana ce mishi aliyun al-asghar haka ake ce mishi ali ibn hussein sai a ce mishi aliyul asghar litamyiz bainahu wa baina akhihi al-akbar aina da dan uwa aliyul akbar ya kasance yana ciyar da mutane kamar gida 100 a Madina kullun iya rayuwarsa ba a gane haka ba sai da ya mutu da ana tuhuma shi da ruwa sai da ya mutu a ga abinci da ruwa gidajensu Allah ya gafarta mai to shine da aka saki rota da gare shi yace ja'ani rajulu min ahli basarati faqala wani mutum cikin mutanen basara ya zo ya same ni sai yace ma ji'tu ya zo makka kenan kasar makka ko Madina inda shi zainul abidin yake rayuwa ya same shi yace ma ji'tu hajjan wala mu'tamiran ba aikin haji ya kawo daga Iraki daga kasar Basra har zuwa nan kasar Hijaz ba wala mu'tamiran ba aikin umara na zo ba qala qultu fa ma jaa bika sai nace mishi to me ya kawo ka fala yace jitu as'aluka mata yub'asu ali na wannan tambaye ka ne cewa yaushe za ta shi ali dan sa da itikadin cewa zai dawo duniya qultu sai nace masa yub'asu yawmal qiyama ana alqiyama za ta shi kuma za ta shi kowa wa hammuhu nafsuhu yana ji da kansa a ranan ba ta ku yake ba kuma ku ji ku ta kanku wannan hadisi ne sahihi wa hadathana abu wa hadathana al-ashaj abu sa'id din da kenan dai wancan abdullahi ibn sa'id ibn husayn qala hadathana abu usama an al-a'mash am mas'ud ibn al-hakam mas'ud ibn al-hakam ibn rabi' kenan qala yace qala li ali ibn al-husayn qala tujalisu sa'id ibn jubairin yace kana zama a majalisin sayyid dan jubair qultu na'am nace kware ko qala inni la uhibbu mujalasata ina san zama da shi wa uhibbu haditha ina san hadisin sa sai yace summa inna bi summa ashara bi yadihi nahwa al-kufati sannan sai ya nuni zuwa kasar kufa fa qala yace inna haula'i yushiruna ilaina bima laysa indana yace ba irin wadancan ba mutanen kasar Kufa wace wanda suke fadan abin da ba haka suna danganta mana abin da ba haka yace na fi son irin katun Sa'id dan Jubair ilimi ne zai karantar addini zai karantar sunna zai karantar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato su ahlul baitin na gaskiya din ba sa kaunar abin da ɗan shi'a din nan suke dangantawa zuwa gare su na maganganu marasa tushe marasa makama qala da sana zammawiyya qala da sana sharikun anil aswad ibn qais annabih al-anzi qala kharaja ilayna abu sa'id wa alal bab shi'atu ali wa usman fa qala la tasubbu hawari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inna uqubatakum kanat al-qatl wannan isnadi mala ya dauko shi ta hanyar wato zammawiya shine zakariya ibnu yahya al-wasit siqatun ne min al-siqat daga gare shi aka dauko wannan riwaya zuwa ga malam wato Shariq ibn Abdullah al-Qadi Shariq ibn Abdullah yana da rauni kamar yadda muka shaji sai ul-Hibz ne shi kuma yace daga Al-Aswad ibn Qais shi kuma daga Nabih al-Anzi kala yace kharaja ilayna Abu Sa'id Abu Sa'id al-Khudri ya fito ya same mu wa alal bab shi'atu Ali wa Uthman sai ya taradda akan a bakin kofa ga ƴan kungiyar Aliyu ga ƴan kungiyar Usman wato a lokacin da kawuka suka rarrabu din wasu suna cewa su magoyan bayan Aliyu ne wasu magoyan bayan Usman bayan an kashe shi sai ya ce la tasubbu hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ku sake ku zagi bada wato hawari dan gani kashe ni makusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne a cikin sai daukan wannan ma'anar dukkanin su sabban nan musamman waɗannan makusanta gare shi na kurkusa sa Abubakar su Umar su Usman su Ali duk hawari ne da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tantance wani ya kira shi da suna hawari shine wato abin nan mai sunan shi Talha ko dan Ubaydillah radiyallahu anhu fa inna uqubatuhum kanat al-qatl yace shi abinda uqubar da Allah yayi masa na kuskuren da ya samu shine an kashe shi Talha yake wato yana ishara zuwa ga abinda ya faru na rigingimin Jamal Talatu dan Ubaydillah Allah ya kara masa yadda da Aisha radiyallahu anha da wasu cikin sahabbai suka tattare suka yi gangan ko suka ce sai sun dauko fansa na abin da aka yi masa Sayyidina Uthman suka bar kasar Hijaz suka taho kasar Kufa Sayyidina Ali ya biyo su aka yi dauki ba dadi karshe wasu yan bana na iya wanda su ne asalin rijalul fitna din suka kara hada fitina cikin dare har ya kai ga shi wato wannan mutumi Talatu dan Ubaydillah dai daga cikin manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah yake cewa Allah ya saukar da aya akan shi akan cewa wato yana dai daga cikin waɗanda suke sun gama aikin da Allah ya sa su eh suna tafiya a duniya amma duk abin da Allah yake so su yi sun yi sai ya zama na ya an kashe shi a cikin wannan fitina ce to Allah ya mishi hukubar wannan kuskuren da yake kuskuren da suka yi na wato kimbin zancen Sayyidina Ali wanda shine halifa kuma an riga an zabe shi da sun yi hakuri sun jira sun ga abin da zai shi Allah ya daura mas'uliyya a daidai lokacin to da hakan ya fi alkhairi gare su da sauran al'umman musulmi amma Allah ya riga ya kaddara ta riga fata sai haka ta faru sai wannan ya ba su wannan kaddarar sai ta sabbaba ta zama ita ce musabbib na sababin yin tunanin cewa tunda sun kasa taimakon Uthman sun yi taqa'usi daga taimaka masa bari su kafaran wannan taqa'usin nasu ta hanyar neman jininsa to karkashin kuma aka baka wannan yakin har aka same shi da kibiya a kafarsa jini yayi ta zuba har Allah ya dauke sarki ya karba wasa Allah ya kara masa yadda Allah ya masa gafara yace to kar ku zage shi kuma goya bayan Ali wanda a wannan rikicin shi bai bangaren Ali to kuma goya bayan Usman wanda kuke ganin cewa to ai ga tana Allah ya kara ya ki tsaya kare Sayyidina Usman halifa ya zo garin kare wani ra'ayi ya mutu yace to kar ku zage shi wannan shine manhajin mutanen kirki kar ka zagi wani cikin magabatan nan saboda yayi wani abin da kake ganin ba haka ya kamata a yi ba kar ka zage shi Allah ya riga ya yarda da su Allah ya riga ya kaddara haka sai ta faru da su suna da ayyuka na masu kyau masu nagarta wanda suka yi gangan ko suka bushashe wannan laifin da suka yi ko kuskure ko khilafin aurat da suka yi kai kuma da baka da irin wannan martabar baka da wannan falalar kana cikin allazi wahidin ne a musulunci baka san ko ka tsira ko ba ka tsira ba to dan me zaka karawa kanka yawan zinubai kai kuma banda waɗanda kake yi na yau da kullum ka karawa kanka yawan zinubai da kuma sukar bayin Allah wanda kuma shari'ar da kake tuciya kana bi ta yadda da nagartar su kuma ta hana aibata su kaga kenan hana ka zagin da aka yi kai ake wagata kai ake nuna wa hanyar tsira kai ake nuna wa yadda zaka yi ka gama lafiya salin alin kar ka jawo kanka jangwam to amma idan an faɗi wannan sai mutane su ga wai ana kokarin ne a hana gaskiya ta bayyana an haka yan shi'a suke faɗa wai ana koye-koye ne ana rufa-rufa ne kaga shedan ne yake ƙara riya musu barna bisa barna an gaya musu ga abin da yake na alkhairi su yi ba su yi ba sannan kuma sun biye ma shedanin su ya karna musu cewa wannan abin da suke so su yi shine daidai alhalin kuma bata ne wa zai lahu shaytanu ma kanu ya'malu ki Allah gafarta mana malam ya sake cewa wannan isnadi yana da rauni saboda shiriki ba Abdullahi al-Qadi wanda muka ce sayul hifzin qala hadathana duhaim qala hadathana muhammad ibn talha hadathana abdurrahman ibn salim an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga duhaim shine abdurrahman ibn ibrahim ibn amr malam duhaim din nan da muka tiji a baya wani ya cikin malaman Imam Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i ya rasu shekara 1200 da shekara 45 shine yake cewa daga Muhammad dan Talha daga Abdurrahman ibn Salim daga baban shi Salim dan Abdullahi kenan daga kakan shi shine Abdullahi dan Umar kenan Abdurrahman dan Salim dan Abdullahi dan Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ikhtarani lalle Allah ya zabe Allah yayi istifa'i ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin annabawansa shine annabi mafi daukaka mafi daraja mafi falala a cikin bayin Allah gabaki daya wa ikhtara li ashaban kuma Allah ya zaba mun wasu sahabbai na musamman wasu majibinta abokan zama faj'alhum li wuzaraa Allah ya sanya su su zama wato mataimakana a aiki wa ansaran masu bani agaji da taimako na dukiya na ilimin su na karfin sojin su na dabarun yakin su wa asharan Allah ya sanya mana su su zama surukai na aura daga gare su su aure mu ne na aure musu da ƴaƴana su ma suka aure mu da ɗiyan su na aure mu suka aure mu da kannan su suka aure mu da abun walicin su faman sabbahum wanda duk ya tsine musu ya zage su fa alaihi la'natullahi to ubangiji Allah ya tsine masa wal mala'ikati a mala'ikun Allah su tsine masa wan nasu ajma'ina Allah ya sa mutane masu tsine musu gaba daya la yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adal wanda duk ya tsine musu ranar kiyama ba za a karbi komai daga gare shi ba abinda yake wajibi ko abinda yake mustahabi duka ba za a karba ba an mayar masa wannan ya daga cikin hadarin da ke cikin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai yake isnadin yana da rauni saboda ainihin jahala ta shi wannan mutum mai suna Abdurrahman ibn Salim sannan Muhammad dan Talha kuma Sayyidul Hibz ne asalin hadisin yana cikin Mujamul Kabir na al-Imam Abul Qasim at-Tabarani da kuma Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Isfahani da al-Musaddarat na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wallahu ta'ala a'lam malam ya sake cewa wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Abu Muawiya an Muhammad ibn Khalid an Ata'in qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wannan isnadi daga Abu Bakr ibn Abi Shayba zuwa ga Abu Muawiyata shine ad-dalil kenan an Muhammad ibn Khalid an Ata' daga Ata' ibn Sa'id tabi'i ne wannan kamar yadda aka sani qala Ata'u yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga na akwai irsali kenan yace man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wanda duk ya zagi sahabbaina to Allah ya tsine mishi albarka wannan isnadi ne mursali dukkan madadin marajin shi amantattu ne in banda Muhammad ibn Khalid Abdabbi wanda yake saduqun ne Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi a cikin musannaf haka Ibn al-Jadd a cikin musnadinsa ta wannan hanya zuwa ga Atha amma dai hadisin yana da wato abin nan shawahidu masu yawa wanda Sheikhul Albani ya tattaro su a cikin silsilar sahiha a cikin lamba hadisi na 2340 da kuma littafin wani littafi mai suna marwiyatul la'ani fi sunnah na shi wannan malam Juwaibira na Basim al-Juwaibira saboda maganar tsinuwa ta tabbata ga mai zagin sahabbai abu ne tabbatacce a cikin nassoshin shari'a wato shi ya fi cancanta da tsinuwa kuma shi ya kamata ma ya halasta a tsine mai a ce wanda ya zagi tsine sahabbai Allah ya tsine mai albarka a matsayin addu'a da bayyana halinsa cewa tsinanne ne wa da sana Yaqub ibn Dawraqi qala da sana Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi qala da sana Amr ibn Nadri an Abi Ghalib an al-Husayn qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ad-Dawraqi daga cikin wannan daga cikin rijalus sittah yana da hadisi a cikin duka kutubus sittah ya rasu 252 haddathana Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi shine malamin da ya bashi riwaya daga Amr ibn Nadri majhuli daga Abu Ghalib an al-Husayn daga sayyidina Husayn dan Abu Talib dan Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa dashi da mafisa kala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza kana yawmul qiyamati idan rana al-qiyama tayi jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin Allah zai hada mutanen farko da na karshe kamar yace jama'a nakum wal awwali faj'ala ummata Muhammadin fi zumra, sai a ware al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan al'umma ta mu ta musulmi, sai a ware ta a yanki guda. Fayalqa awwaluhum akhirahum, sai a samu haduwa tsakanin mutanen zamanin farko sahabbai da tabi'ai da kuma mutanen ƙarshen zamanin wanda ba su zamani da waɗancan na farkon ba, to sai su hada a taron alkiyama. Fa yusafihunahum, sai a kama musafa ana gaggaisawa da juna. Wa yu'aniqunahum, a dinga rungumar juna kamar yadda mutane suke idan sun gamu da wanda suka nade ba su gan shi ba. Wa yusallimuna alaihim, ai tai wa juna sallama, ana wa juna san barka, Allah ya saka da alheri kaza 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 kaza. Wa yaquluna, suna cewa ikhwanuna allazina kanu yatarahhamuna alaina wa yastaghfiruna lana, sai oh wato ku ne ɗan uwanmu wanda kuka zo daga baya wanda kuke nema mana gafara, kuke cewa Allah ya mana rahama, kamar yadda Allah ya ce walladina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani, to ku ne kenan in sun gan mu a cikin tawagan musulmai, tawagan mu'minai, da taban sallar mu a goshi hasken sallah da sauran alamu, sai su gane cewa waɗannan su ne mu'minan da suka zo a bayan su, sai su dinga bi layi layi suna gaisawa da su, suna musafa, suna rungumar su, suna musu murna da fatan alkhairi, suna cewa wato ashe ku ne ɗan bayan nan da aka ba mu labari. Qala, da riwaya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fama min ahadin kharijin min ad-dunya shatiman li ahadin minhum, babu wani wanda ya rayu a duniyan nan har ya mutu ya bar duniya alhalin shi zagin su yake yi ba yi musu addu'a ba, illa sallallahu alaihi dabbatan fi qabrihi taqridu lahmahu, sai Allah ya sanya wata dabba a cikin kabarinsa tana yakushin namansa, tana cakula shi tana ci. Fayajidu alamahu ila yawmil qiyamah, wannan sara da suka da wannan dabba za ta dinga masa, haka zai dinga jin zafin ciwon har a wannan taron alkiyama, shi bai cikin da samu wancan rangwamen da wancan falalar. Wannan hadisi isnadin shi na da rauni, saboda Amr ibn Nadir din can majhuli ne, kamar da Imam Zahabi ya faɗa a cikin siru a cikin Mizanu al-Ijdal, duk da yake al-Imam Ibn Hibana ya ambace shi a cikin Kitab al-Fiqat, wallahu a'lam, duk dai hani ne game da zagi da aibata bayin Allah nagari wanda suka rigaye mu su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na bayan su da sauransu. Wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Waqi'un an Hisham an Urwa an abihi an Aisha qalat umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu, wannan ma daga Abu Bakar ibn Abi Shayba kenan zuwa ga Waqi' ibn al-Jarrah zuwa ga Hisham, Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa, shi ma Urwa daga babansa an Urwa an Abi wani kenan Az-Zubair ko an Aisha qalat, tace sayyidatu Aisha radiyallahu anha take cewa umiru an umurce su mutanen da suka zo a baya bil istighfari li ashabi Muhammad, cewa su nema ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara, abinda aka ce shi kenan, an umurce mu da muka zo a baya da mun ambace su mu ce Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya ƙara musu yarda, abinda aka umurce mu kenan. Maimakon haka wasu masu kunnan ƙashi fasabbuhum, sai suka maida su abin zagi, abin takeici, tun ana ɓoyewa har yanzu ma ba a ɓoyewa, yanzu hatta a Facebook sai ka ga wani takadari, wani wanda bai san darajar kansa ba, wani wanda yake ƙoƙarin ya halakar da rayuwarsa ya buɗe baki yana zunduma musu zagi ta bidiyo ko ta rubutu ko ta wani hanya makamanci haka, ko ai musu izgili ko ai musu wani wato ɓatanci, to wannan duka ɓarna ce mummuna. Wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalus shaykhain, mazajensa irin mazajen Bukhari ne da Muslim, Allah ya gafarta mana, Allah kuma ya ƙara musu yadda, Allah kuma ya shiri masu shiriwa cikin waɗanda suka ɗauki wannan muguwar ɗabi'a. Wannan ɗabi'a ta rayu za mu iya fahimta daga wannan magana ta Aisha, tun su Aisha suna raye ke, wato tun su Aisha da su Aliyu da suka yi tsawon kwana a cikin sahabbai, da su Abu Huraira da su Jabiru sun ga masu zagin sahabbai daga cikin 'yan Shi'a, daga cikin Khawarija, daga cikin Mu'tazila da waɗanda suke sauran 'yan bid'a ire-iren waɗannan an gansu, kafin kuma abin ya zo ya ci gaba da faɗaɗa, aka yi ta ƙirƙiran hadisai na ƙarya, aka yi ta musu ɓatanci, aka yi ta cin zarafinsu, har abu ya yaɗu har aka zo wasu lokuta ɗan shi'a suka samu gwamnati kaman a zamanin da suka yi gwamnati ta kasar wato Maghrib nan kenan ta Fatimiyya suka ci har kasar Masar suka wasu karin wata daula ta As-Safawiyya a kasar Iran wannan ta yanzu da ita ma daular Shi'a ne kasar Iran daular Shi'a ce Iraki Shi'a ne Bahrain daular Shi'a ne da kuma ainihin Lebanon duk waɗannan kasashe ne wanda suke da Shi'a sannan kuma ga kasashen mu irin nan Najeriya irin Ghana da ire-iren su inda aka samu wasu shedanu cikin al'ummar waɗannan yankuna suka ji suka an so kwangilar wannan mugu aqida suka kawo ta nan yankin da can ba a santa ba kwata-kwata a yankin Najeriya abinda aka sani anan kawai sunna sai kuma sufanci da dariku da sauransu amma aka zo aka samu wannan takadar nan zariya da ake ce mishi iro bazazzage yaje karbo ta daga Iran yazo ya assasa ta ya sanya matasa da yawa da jahilai a cikin ta ga sanan yanzu sun zama su ma gayya guda a cikin al'umma duk wata barna da kasan ana yi a Shi'a su ma suna yi wanda ma ba su yi ba to wata kila lokacin yin ta ne kawai alsafin su da yi ba amma lokacin na yi za su fara amma alhamdulillahi malam musulunci a wannan yanki namu da wannan kasashe namu ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar su da karantar da addini da raddi gare su da tona asiran su irin su malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta masa da sauran malamai da suka yi ta aiki a wannan babi dattawan su da matasan su ɗaiɗayawan su da kungiyoyin su Allah ya saka musu alkhairi ga baki daya to haka ne za a ci gaba da wannan yaki tsakanin ƙarya da gaskiya malamin ya sake cewa haddathana Muhammad ibn Idris Abu Hatim Abu Hatim ar-Razi kenan قال حدثنا ابو غسان وتو مالك ابن اسماعيل ابن درهم قال حدثنا الحكم ابن عبد الملك الحكم ابن عبد الملك متني مي روني داك wannan isnadi yana da rauni da yake duk da yake akwai mutaba'a da ya samu an al haris ibn hasira daga haris ibn hasira abu nu'man al azdi al kufi ya da hadisi a cikin adab al mufrad na bukhari da wasu wurare daga abi an abi sadiq ar-rabi'ata ibnu najib daga rabi'a ibnu najib al-asadi al-kufi an ali daga sayyidina ali ibnu abi talib radiyallahu anhu qala sayyidina ali yace da'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kira ni wata rana fa qala yace ya ali ya kai sayyidina ali inna fika min isa masala lallai kana yin kama da annabi isa alaihi salam abgaratu yahudu hatta bahatu umma yahudawa saboda tsananin kiyaye da suke ma isa alaihi salam suke wa uwarsa sharri suka ce dan zina ta haifa ta'ala allah amma yakunu ulwan kabira wa habbatu nasara kristoci kuma suka kaunace shi tsanani hatta anzalatu bil manzilati lati laysa fi har suka sa shi a matakin da bai kai ba suka ce allah ne suka ce dan allah ne kaga haka sayyidina Ali yake a cikin mutane yana da masoya masoya da suka kai gidi wajen soyayya shi sune suna cewa Allah ne shi suna cewa shi aka ne kawo wahayi suna cewa ma'asumi kaga yake kama da abin da kristoci suke ma annabi Isa sannan sayyidina Ali yana da makiya makiya sune na wasu masu aibata shi masu zagin shi da kuma khawarij waɗanda sune masu kashe shi sai su sayyihin wato Abu Miljam da haka yayi kama da annabi Isa ta wannan fuska wannan isnadi kamar yadda muka ambata yana da rauni duk da yana da mutaba'a asalin riwaya tana cikin littafin Zawaidul Musnad na Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Zawaidul Fada'il Zawaidul Fada'il sahaba da nashi din da as-sunna nashi da kuma Musnad na Abu Ya'la da al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin Khasa'isu Ali dukkan su ta wannan hanya zuwa ga Abdul Malik hakanan al-Imam al-Bukhari a cikin tarihi dinsa da kuma al-Hakim da Bazzar dukkan su ruwaito shi wallahu a'lam wa haddathana kathirun al-Hadza qala haddathana Marwan ibn Muawiya an Juwaybir an Ad-Dahhak an An-Nazzal ibn Sabra qala qala Ali yahlaku fina ahlul bayt yahlaku fina ahlul bayt fariqani muhibbun mutri وباهتم مفتري يتشي لغا كثير الحذاء كثير ابن عبيد ابن نمير الحمسي الحذاء يارس تريبيو ده حمسن ده بير shi kuma yace daga Marwan ibnu Muawiya, Marwan ibnu Muawiya al-Fazari, al-Imam al-Thiqa min al-Huffaz min ahli Kufa, shi kuma daga Juwaybir, Juwaybir ibnu Sa'id kenan al-Asadi, wannan malami maturuki ne ba a karbar riwayarsa. An al-Bahak daga ainin al-Bahak daga An-Nazzal ibnu Sabra qala yace Nazzal yake cewa ذلك قال علي سيدنا علي yana cewa ya halaku fina ahlul baiti fariqan, dangi guda biyu ko nau'i guda biyu na mutane ko kungiyoyi suna halaka a sanadiyar mu ahlul baiti. Akwai wato muhibbul maqaunaci mutri wanda yake zububutawa da za a harbe shi, kaje ya ce ya Ali, ba zai ce ya Allah, kaga wannan ya kai matuƙa wajen zugutawa mufrid kenan. Wa bahitul, da kuma wanda yake abokin hamayya muftari, wanda yake kirkiran ƙarya ya faɗa, sune na wasit din da sauransu. Waɗannan duka halakakku ne a cikin haƙƙin ahlul baiti. Wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Waqi'un an Sufyan an Nasir ibn Daghlu ابن الزعلوق قال سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. wannan riwaya daga Abu Bakar dan gidan Abu Shayba zuwa ga Waqi ibn al-Jarrah zuwa ga Sufyan al-Thawri kenan, ta hanyar shi kuma yake riwaya daga Nasir ibn al-Zaluq Al-Abu Tu'ma al-Thawri shi ma. Kala ya ce Samitu ibn Umar ya ƙul, na ji Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa ya dashi da mahaifinsa, yana cewa la tasubu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kar ku dinga zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fala maqamu ahadihim sa'atan, wallahi mataki ko matsayar ɗayansu abinda ya aikata ga musulunci na awa ɗaya, khairun min amali ahadukum umrah, yafi alkhairi fiye da aikin waninku ɗayanku wanda ba sahabi ba, aikin shi na duka rayuwarsa, aikin da sahabi ya yi guda ɗaya, tsayi wanda ya yi so ɗaya a wurin jihadi, miƙe wanda ya yi so ɗaya a wajen gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallah guda ɗaya da ya yi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sara guda ɗaya da ya kai wa kafiri ya kashe shi a ɗaya daga cikin aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, abin da ya ɗiba na cikin tafahansa so ɗaya ya kai sadaka. Wannan kowane guda ɗaya ladan da zai samu a ciki alkhairin da ya samu ya fi dukkan abin da kai kai a duniya gabaki ɗaya na alkhairi. Kaga ashe ba sa'a bane, ba abin ba warinmu bane. Wannan isnadi wanda yake rijaluhu rijalu shaykhain in banda Nasir, wanda shi kuma Ibn Hajar yana cewa saduqun lam yusib man ba'afa, mai gaskiya ne wanda ya ce mai rauni bai dace ba, haka isnadi ne tabbatacce. Wannan magana daga Abdullahi dan Umar. Wa haddathana Yaqub ibn al-Dawraqi qala haddathana Hashim qala haddathana al-Ashja'i qala sami'tu Sufyan al-Thawri qala Muslimun al-Batin shi'ran, yace isnadi daga Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi kamar yadda muka ji a hadisan baya. Shi kuma yace daga Hashim, wannan al-Hashim ibn al-Qasim Abu Nadri sunansa kenan, anil Ashja'i daga Abdullah ibn Abdurrahman al-Ashja'i, ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa ilimi game da hadisan Thawri, Sufyan al-Thawri, kamar yadda yake riwaya nan daga shi malamin nasa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri قال يتي قال مسلم البطين شعرا اكون مالي من سنة مسلم البطين ما مسلم يبتد رواية ساعة كم مقدمة البطين شيني واتوان دي يكي دا لرورة اتكين ساعة دا البطن كما يدا يكي تاما بطول وانا مالي شيني يكي واقع يكي فتن وانا مغنع يكي تيوا انا يعاتب لا أبالك أصبتا أقل الفرا وبرأوا من الصديق وبرأوا شفاها من وزير نبيهم تبا لمن يبرأ من الفاروق inni ala rugmil udati laqailun danin bidinin sadiqil bidinin sadiqil musduqi, yace anna yu'atib la abalaka usbatan ala qul fira, yace dan me za a dinga suka da zagin wasu taron mutane wanda aqalul fira masu zagin sun kukkulla ƙarya wa bara'u min as-siddiqi, suna cewa babu ruwan sa Abubakar. Yace waɗanne irin mutane ne masu wannan zagin waɗanda suke kukkulla ƙarirai su zage da su kuma su ce babu ruwan sa Abubakar radiyallahu anhu. Kaga wannan shi ne tafarkin ƴan Shi'a a kodayaushe, zagin sayyidina Abubakar da kulla ƙarirai don goyon bayan manufarsu. Wa bara'u shafahan min waziri nabihim, da bakinsu suke faɗa cewa su sun yi baran-baranda wannan second in command, waziri ga annabinsu. Sai na Abubakar shi ne wazirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya, amma sai aka samu wanda sunan wai shi yana ganin shi musulmi ne, kuma ya ce shi ba ruwan shi da shi. Wani ma har ya ce wai in dai za a sa sa aljanna shi ya yafi, daman ko baka yi ba a saka ka kai, ne su za su shiga, kai kuma ka ce baka yarda da su ba, kana ta ta'annati. Za su ɗauko muguwar magana su faɗa, su yi ashar, su canza wata magana wadda take ingantacciya, ko su murɗe ma'anarta, ko su kambama wani ƙanƙanin laifi ko wani kuskure a kambama shi ya cika duniya. Duk wannan yake so. Ya ce tabban liman yabra'u min al-faruqi, ya ce Allah wadaran wanda zai ce wai ba ruwansa ya yi baran-baran da Umar ɗan Khattab. Yace inni ala rugmil udati laqailin danin bidini sadiqil musduq, yace ni duk da ina da bambanci a ra'ayi, ina da gaba da wasu mutane, ko da zan yi gaba da wani cikin waɗannan mutane danin, to zan yi dai addini na bidini sadiqil musduq, zan yi addini na ne irin na mai gaskiyan nan abin gaskatawa, ko da wani a cikinsu ya bani takaici ko na ji damuwarsa, ba zan bar zuciyata ta sake ta dinga aibata shi ba, sai in koma asalin addinin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Usman wa zada Sufyanu an Muslim al-Batin, yace sayyidina Sufyan ya ƙara wannan waka a cikin wata riwaya da baitoci masu zuwa daga dai shi Muslim ibn Batin, da yake cewa wa qawlun yusaddiquni bihi ahlu tuqa wal qawlun yusaddiquni bihi ahlu tuqa wal ilmu min dhil arshi wat tawfiqi wa ilahuma fid dini kull muhajirin sahiban nabiyya wa fada bit tasdiqi, yace qaulun yusaddiquni bihi ahlut taqwa, yace wannan zance ne, wannan zancen na addini bidini sarikil masduqi, yace zance ne wanda dukkanin masu tsoron Allah za su gaskata ni akai. Wal ilmu min dil arshi wat tawfiqi, kuma shi ilimi yana zuwa ne daga Allah mai ubangiji mai al'arshi, kuma wanda yake ba da dacewa. Wa ila hama fid dini wa ilahuma fid dini wa illa huma fid dini kullu muhajir sahiban nabiyya wa fadha bit tasdiqi, yace wato waɗannan abubuwan guda biyu ilimi da taufiki Allah ya miƙa su ya bayar da su, Allah ya sahale su fid dini a cikin addini kullu muhajir ga duk wani muhajiri sahiban nabiyya wa fadha bit tasdiqi, wanda ya sabbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya rabauta da gaskata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ba ga Allah ya ba su ilimi ya kuma ba su taufiki din. Wa qala absar, sai Absar shi ma ya sake ƙarawa a kan abinda wato wancan ya ambata a sama, ya ce wasu mitu hadhal baita yulhaqu fi hadha ash-shi'r, na ji wannan baitin na ƙarshe ana jona shi da wannan waƙa, shi ne mene wa wulayatul ansari qad nalatuhuma wattabi'ina bi husni qasdi tariqi, ya ce haka nan wilayatul ansar wato jibintar da mutanen Madina suka yi musu, kadnalat huma, ita ma ta riski mutanen Makka da mutanen Madina, Allah ya jibince su kamar da suka zabanci junansu wattabi'ina kuma wannan alherin nasu ya gangaro hakan tabi'ai wato na bayan su kenan husnul qasdi tariqi saboda kyakkyawan bin tafarki mai inganci bin tafarki mai inganci da suke yi ya haifar da haka wannan yayin waƙoƙi ne muka lura yayi isti'nasi ne da su dan nuna wato irin yadda magabata suka dauki abin da muhimmanci ya suna yin ɗan waƙe-waƙe akai al'amarin sahabbai da matsayin su da darajta su da mai da martani ga duk wanda ya bace su wannan manhaji ne na magabata a cikin aqida kuma har yanzu haka yake kamar yadda tsaho yake fada unhibbu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullum muna son sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su wa nabghudu man yabghudu muna kin duk wanda yake kin su wa bighairil khairi yadhkuruhum wanda yake ambatan su da kishiyan alkhair malai sake cewa haddathana abu sa'id al-ashad wannan malai abu sa'id mun ji hadisin shi da yawa a baya abu sa'id al-ashad shine wane sunan shi shine abdullahi ibn sa'id ko mun ji hadisin shi a baya da yawa haddathana talq ibn ghannam abu muhammad talq ibn ghannam ibn talq al-kufi an hafs ibn ghiyath daga malam hafs dan ghiyath shi ma al-kufi an sharikin daga shariq ibn abdullahi qala yace man za'ama anna fi ashabi shura yawma buyi an usman usmana afdala min usmana faqad khawana ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake tsammanin ko ya riya cewa ranar da aka yi ma annabina sayyidina usman mubai'a din nan a ranan akwai wani wanda ya fi shi cancanta da wannan matsayin amma sahabbai suka yi shabulatin bangaro suka rufe ido suka ba usman bayan sun san akwai wanda ya fi cancanta to wanda dai haka ya tuhumi sahabbai ne da cewa su maha'inta ne wato kamar yadda abin ya faru a tarihi kamar yadda aka sani sayyidina umar dan khattab da aka samu wannan al-ilj wannan wato wannan ba ma guje bararan bawa Abu Lu'lu'ata ya taka masa makami kuma ya tabbatar cewa ba zai rayu ba musamman san da ya sha wani abin sha farau farau yaga yana zuba ta jikin raunin bayan ɗan kwanaki to sai marmaza yace a kira mishi waɗannan mutane guda shida sayyidina Ali da Uthman da Talha da Abu Sa'id al-Khudri da ainihin wato Zubair ibn al-Awwam yace kuma a hado da Abdurrahman dan Auf da kuma ɗansa Abdullahi dan Umar amma shi kada ya shigo ya jira shi ya tattauna da su yace idan na cika ku zauna a cikin ku shidan nan ku zaɓi ɗaya shine khalifan musulmi yace inda wani yana nan da shi zan ba saboda Allah ya amince da shi in na bashi na je lahira Allah ta minna ce saboda ka ce ka amince da shi yace ku zaɓi ɗaya a cikin ku bai tabbata ya ce wai idan wani ya ki yarda a kashe shi a kashe wannan duka riwaya ce ta Abu Mukhlaf idan ka koma karamin littafin nan mai albarka na hikmatu min at-tarikh la ga tafsilat din anan kurkusa sayyidina Umar yace dana Abdullahi yana da damar a bashi dama ya shiga cikin shawara kuma har ya faɗi ra'ayin shi cewa ga wanda yake so amma shi bai da cancanta a zabe shi ce idan alkhairi ne na riga na diba da nawa da nuzuriya ta gaba daya idan kuma ba alkhairi bane ya tsaya iya kai waɗannan sahabbai suka zo suka zauna wasu a ciki suka ce su sun janye nasu cancantar wasu kuma suka yi nominating wasu sai da mana saura mutum biyu saura Aliyu da Uthman su biyu kai aka yi nominating ƙarshe kuma aka yadda cewa Abdurrahman dan Auf ya zama al-hakam shi zai bada zance na ƙarshe shi kuma ya ɗauki lokaci ya ce to a bashi dama zai yi consultation ya bi gida-gida yana tambayan maza da mata da yara da manya da masu aure da zawarawa da ƴan mata duka sai da ya tambaya wa kuke ganin yafi cancanta tsakankanin biyun nan yace sai da ya samu duk mutanen Madina almuhajir wal ansar sun daidaita ra'ayinsu akan cewa suna ganin fifikon cancantan Uthman akan sayyidina Ali radiyallahu anhu amma shi ma Aliyun ba su ce bai cancanta ba amma dai in aka saka askili a ma'auni sannan yazo ya announce yace ga ra'ayin jumhurin musulman wannan gari idan wani yanzu yazo yace shi yana ganin akwai wani wanda yafi zabin nan na musulmin Madina gaba daya to yana musu renin hankali kenan ko yana nuna cewa sun ha'inci Allah yana nuna cewa basu san darajar abinda su basu san abinda suke yi ba basu yi gaskiya ba kaga wannan magana ce mai hadari kwarai tare da cewa wasu suna ganin abu ne mai sauki su fade ta cewa ai kaza ma ya kamata ayi amma ba ayi ba amma in ka tsaya ka kalla zaka ga abinda ke cikin ta mai nauyi irin wannan to yana nuna cewa wato ta magana tana da hadari ka shige ta dama ita wannan matsalar kullun abinda ake nuna mutane shine matsala ce ka kiyaye ta dan ka zauna lafiya domin kamar da Malam Albani Allah ya gafarta mishi ya fada wani farfisa da suka hada a Makka ko yace to yanzu idan ma mun ce ba ai daidai ba ya za a yi to ya za a yi daidai za a je a dawo da su ne daga lahira a ce to kai Abubakar an kwabe ka kai ma Umar an kwabe ka kai ma Usman an kwabe ka kai Aliyu hau saboda haka daga ku ba halifofi bane ba zai yiwu ba yanzu duk yanda ka kai ga baka san Abacha kai suka cire shi a lissafin shugabannin Najeriya inda kai baka san Obasanjo ba kai suka cire shi a lissafin shugabannin Najeriya ba dole ya shugabanci Najeriya at a point ya shugabanta ya kara shugabanta haka Buhari haka Babangida ko baka so ko kana so wani tarihi ne da waƙi ne ya riga ya faru dole haka za a bashi to ka bashi a haka ka zauna lafiya amma kai ta nunkufarci ka sawa zuciyarka damuwa zaka ga yana daga cikin khasa'is na addinin Shi'a shine damuwa da kunci saboda ka kullun kana cikin bakin ciki saboda fa zakewa irin ta yan Shi'a hatta bala'in da ke faruwa yanzu su ce waɗanda ne suka ja duk wannan bala'in da yake na yakin Gaza na rigimar siyasa na matsalan man fetur na banditiri na ambaliya duk sai su ce wai laifin waɗancan abinda ba su ji ba ba su gani ba ba su sani ba ba su san komai ba ba su da ilimi akan za a yi wata ƙasa Najeriya ko wani yanki Afirka ko arewa ko makamancin su amma sai a ce duk laifin da ke faruwa kai ɗan Shi'a ya ga dama fa idan ya tuntuɓe ya tsine wa Abubakar ko Umar ya ce shi ya ja mushi tuntuɓe wannan da ya je yana kalle-kalle ya yi Allah ya kyauta wannan mugun addini ne mugun aƙida ce mara kyau mara daɗi wadda ba ta da daɗi a duniya ko ba ta haifar da abu mai kyau a lahira to wani irin bala'i ne wannan Hausa ma suna cewa zaka sha giya ka sha ta dubu wato in zaka yi rashin hankali ma kai wanda ma zaka dan ji daɗin shi ba amma wanda kullun kai kenan cikin nunkufarci kai kenan cikin damuwa kai kenan cikin takaici ka ɗaura kanka bala'in da baka san da zaka yi da shi ko babu yadda za a yi ka jiya wannan tarihi baka yi saka ce Aisha ba matan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba ko Hausa ba matan shi bace ko Abubakar ba sahabi bane ko Aliyu ba sahabi bane ko kuma ka ce wannan ba halifa bane wancan ne halifa duk kana ta hayaniya kawai ka bata kanka lokaci ka bata musulmai lokaci Allah ya kyauta Allah ya shirin shi mu Allah ya tsare mu daga bata babba da karama Allah ya sa kuma mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi